The moon is above in the cool evening night. The stars are aglow and the rivers so bright. Never have I seen a night just this. A heavenly glow and its heavenly bliss. Shining at night through the desert, they say. The stars bring reward at the end of the day. Release.
The moon is the same one above you.
Shines so bright,
stars are aglow in the heavens, but only the wise understand. Shining at night in Tunisia,
the god of the desert sand.
And words fail to tell the tale, exotic to behold.
And every night they tell me,
each night to keep a night in wonderful ages old. The kiss of the face in the bed.
Da 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 da